أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayyuhal muslimin barkamu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda ke cikin makarantar sai EJD a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 18 ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin al-wajiz fi aqidati as-salaf as-salih ahli sunnati wal jama'ah littafin wa dafar babban malami al-sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya a daidai gabar da malam ya fara mana bayani akan asali da goma a cikin wannan littafi shine matsayin ahli sunna dangane da waɗanda suke ɗan bid'a kuma ma'abota san ransu mun fara bayani inda muka tsaya a daidai gabar da malam ya karanta mana me ake nufi da bid'a kenan za mu tashi a gaba ta gaba insha Allah ta'ala darasin da zamu yi a yau shine darasi na 45 Allah madaukakin sarki mana jagoranci malam sai ya ce bayan ya kawo mana abin da ake nufi da bid'a yace kaman bid'a ita ce kullu i'tikadin aw ibadatin lam yashra'a Allah ta'ala wa rasuluhu fi din shine kowace ibada ko kuma wani abu da kudircewa a zicci wanda Allah madaukakin sarki da manzon shi basu shar'anta ba a cikin addini wannan abin shi ake ce ma bid'a bayan ya yi da wannan bayanin sai yace wa mulakhasuhu wato a takaicen takaicewa abinda ake ce ma bid'a yace hiya ma uhditha fi ddini ba'da al-kamal shine abinda aka kirkiro a cikin addini bayan shi addinin ya riga ya samu cika domin dama ai shi addinin Allah madaukakin sarki cikakken addini ne karkashin fadar Allah da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum to shine yace duk abinda aka kirkiro a cikin addini bayan cikar shi wato din da ake magana bid'a sai ka ji an ce fi ddini a cikin addini dan a ƙara tabbatar maka da cewa ba abinda bai shiga cikin addini ba a kiran shi da bid'a shine ce hiya ma uhditha fi ddini ba'da al-kamal abinda ka kirkiro a cikin addini bayan cikar shi min tariqatin mukhtara'a a cikin abinda ya shayi wata hanya wadda take kirkirarra tudahi shari'at al-gharra wadda in ka kalle ta tana kusa da ta zamanto shari'a wadda take tsarkakakka domin in ka lura duka dama yan bid'a abubuwan da suke aikatawa na bid'a za ka gani wani abu ne wanda in ka kalle shi za ka gani ya yi kusa kusa da zamantowa abu ne na shari'a amma ba a cikin shari'a yake ba in kai dogon nazari za ka gane ba a cikin shari'a yake ba domin babu maganar shar'anci daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abu shine ce bi qasdi ta'abbudi za a yi wannan abin da nufi wanda yake na bauta والتقرب الى الله تعالى da kuma neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to kaga wannan shine abin da ake ce ma bid'a yace idan albid'atu tuqabilu sunnah yace daga nan zaka fahimci cewa bid'a shine abin da yake wato abin da yake sabanin bid'a sabanin sunnah sunnah daban bid'a daban in sunnah take gabas to bid'a ayin ba zaka same ta mana babu inda za su haɗu da juna saboda sabani zai kamar dai irin yanda ka san ƙahohuwanka da kanka sun saba ma da juna babu inda za a diga dage ƙahohuwanka su taba ƙololuwar kanka tsakiya ba zai yi ba to haka bid'a da sunna suke ba za su taba haɗuwa ba sai ce غير أن السنة هدى غير أن السنة هدى سيدي أما أبن ديك ما تكريكي يتي إتا السنة إند تشا بمبن إند إسا السنة تي نيس نيس دبدا يتي إتا السنة هدى شرياتي ونجا سننكم كبتاتي دسامن سيرا وفلاح سننكم دسامن نسوا دتن نسرا وهي الصراط المستقيم sannan kuma sunna ita ce shiri wato tafarkin Allah wanda yake miƙaƙƙi siratul lail mustaqim kenan sai ce wal musilu ila ridwanillahi ta'ala sunna ita ce take kaiwa ga samun yardan Allah madaukakin sarki ga waɗanda suke aikata ta wa jannatul khuld sannan kuma sunna ita ce take kaiwa ga mutum ya samu wato aljanna wadda take madawwamiya kaga abin da sunna take aikatawa ga waɗanda suke ma'awuta sunna to bid'ah walbid'atu muharram na daya yace bid'a haramun ce kaga tun daga nan ma an samu bambanci babu ne da mutum ya ringa aikata haram kuma ya samu in ci abun da aka ambata daga farko albid'atu muharrama yace bid'a haramtaccen abu ne haramun ne wa dhalalatun bi kulli anwa'iha sannan kuma ita bid'a da dukkanin nau'o'in ta gabaki ɗayan ta bata ce nan ka zo a ce maka akwai wata bid'a el gaban goshi ita wannan ba bata bace ba in dai bid'a ta amsa sunanta na bid'a babu wata bid'a wadda take shari'a ko kuma mai kyau ko mara kyau ko wani abu abinda malamai suka ce kawai bid'a bata ce karkashin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamu karanta nan gaba kadan kaga yace bi kulli anwa'iha da dukkanin dangoginta kaga kenan bid'a ta kasu kashi kashi wanda yana tabbatar maka da cewa bid'a ta kasu kashi kashi shi ma bayani zai biyo bayan insha Allah sai ce wa musilatul ilan nar sannan kuma bid'a tana kaiwa mutun zuwa ga shiga wuta wa mub'idatu min Allah ta'ala wa min rahmatihi bid'a tana nisanta mutun daga Allah kuma tana nisanta mutun daga rahmar Allah madaukakin sarki wa min jannatil khuld kuma tana nisanta mutun daga shiga aljanna madawwamiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan aikin bid'a ne kana yin ta kana ƙara nisa a ciki kuma tana ƙara raba ka da ubangiji mahalicinka kana ƙara nisa a cikin ta tana ƙara raba ka da zuwa aljanna madawwamiya wanda kuma kowa daga cikin musulmi a yau fatan shi da babban burin shi a rayuwa shine ya samu wannan aljanna madawwamiya to yaya lamarin zai kasance in aka ce yau ga wani abu nan wanda bawa yake aikatawa kuma aikatashin da yake shine zai ba da gudunmawa wajen nisanta shi da wannan aljanna to ka gani wannan babban asara ce kuma babban tabewa ne ga dan adam idan zai yi nazari da dogon lisani akan wannan lamari sai malam yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya faɗa hadisi yana cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin annabi yace na hore ku da sunnata wanda nazo da ita a bayan mun yi bayani me yake cewa sunnata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya aikace ya wadi da bakin shi ya ce ayi ko kuma an yi a gaban shi yayi shiru bai ce ba ka ayi kuma bai ce ba a shi dai yayi shiru wannan abun shi ake cewa sunna to annabi ya ce na hore ku da sunnata sai ya ce wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin kuma na hore ku da sunnar khalifofi waɗanda suke masu shari'a sannan kuma masu shiryarwa shiryayyu waɗanda suke masu shiryarwa su wane ne waɗannan khalifofi su ma mun faɗe su a darasin mu na ba su ne Abubakar da Umar da Uthman da kuma Ali radiyallahu anhum jami'an annabi yace na hore ku da sunnata da kuma sunnar waɗannan mutane sai yace tamassaku biha annabi yace ku rike su da kyau wannan sunnonin guda biyu da nawa da waɗannan khalifofi yace wa'addu 'alaiha bin nawajidi sannan kuma in za ku rike su da haƙora na can ciki ba na waje waje ba bayani ya gabata akan wannan hadisi cewa haƙoran can ciki an waɗe su a wannan hadisi ne don a nuna maka yadda za ka yi riko da abin ba riko ba ne ɗan kaɗan riko za ka yi da shi da kyau da kyau an kawo bayanin haƙoran ciki ne saboda haƙoran ciki su ne haƙoran da suka yi kowane haƙora ƙarfi a cikin haƙoran ɗan adam duk abin da yake da ƙarfi wanda haƙori za a ba ya aiki a wannan wurin za a gani in abin yana da tauri sosai sai dai a tura shi haƙoran can ciki ko ƙashi ne in yi gagara an yi da haƙoran gaba su karya shi sun kasa ya an tura shi haƙoran can ciki daga an kai za a ga sun karya shi saboda ƙarfin su to annabi ya ce in za ku rike wannan sunna ku rike ta da haƙoran can ciki malamai suka ce wannan kinaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na an nuna wa mutane wa rukun da za su ma sunna ba ruko bane ba dan sama sama dole ne ku rike sunna da ƙarfi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur
annabi ce amma in kun rike sunna kashidun ku da fararrun al'amura wa'inda aka kirkiro su wa'inda suka zo daga baya wa'inda ada babu su daga baya mutane suka samu suka sa su cikin addini annabi ce fa inna kullu muhdathatin bid'a yace kowani abinda aka kirkiro annabi yace wannan abin bid'a sunan shi annabi bai kiyaye daga nan ba sai yace wa kullu bid'atin dalala yace kuma kowace bid'a bata ce inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan bid'a ce in malamai suka ce in ka kalli wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin dalala suka ce kowace bid'a bata ce inji manzo Allah annabi bai ce ba banda bid'a ta inda magaram banda bid'a ta ƴan makka banda bid'a ta ƴan madina kawai ce maka yi kowace bid'a bata ce sai malamai suka ce to babu wata bid'a da za a kebance a ce banda ita kowace inda bid'a sunanta ta shiga wannan bid'a sunanta bata sai malam yake cewa wa ahli sunnati wal jama'a yarawna bi anna al bid'ata fi ad-dini naw'an ahli sunna suna ganin cewa ba bid'a a cikin addinin Allah madaukakin sarki kashi biyu ce ta kasu kashi biyu kaga dama a baya yanzu kadan yace maka bid'a bi kulli anwa'iha ko da dukkan nau'o'in ta kenan kaga bid'a ba kashi ɗaya bace to a wajen ahli sunna wal jama'a bid'a ta kasu kashi biyu an-naw'ul awwal kashi na farko na bid'a shine bid'atul i'tiqadiyyatun wa qawliyya ita ce bid'a wadda take ta kudircewa a cikin zicci kuma qawliyya sannan kuma da wadda take ta fada da baki akwai bid'a da a zuciya ne zaka kudirce wani abu amma ka aikata bid'a kuma akwai bid'a da baki ne zaka wadeta ka aikata bid'a to wa'annan bid'o'in guda biyu da na kudircewa a zuciya da na fada da baki to wa'annan su ana daukar su a matsayin nau'i guda daga cikin bid'a idan baka gane ba malam zai kawo maka misalin wa'ansu anan gaba kadan dan ka fahimci abin yace ka i'tiqadati wa maqalatil fiqid dalla kamar kudirce-kudircen zicci da maganganu na wato jama'u wa'inda suke batattu a cikin addinin musulunci al-mukhalifatu li ahli sunnah wal jama'a wa'inda suka saba ma ahli sunnah wal jama'a akwai wasu firqoki wasu dangi na jama'a wa'inda a aqidinsu sun saba ma aqidin ahli sunnah wal jama'a ana lissawa su daga cikin wato aqidu na bid'a ko da ma a ce suna yin sallah daga cikin su yace kal jahmiya kaji akwai jahmawa su al-jahmiya me yasa ake danganta su cikin aqidun ahli sunnah wal jama'a duk da cewa suna yin sallah suna yin azumi suna bada zakka suna zuwa aikin haji amma ɗan bid'a ne me yasa saboda suna da matsala a wajen wato al-asma wa sifat menene matsalar su a wajen al-asma wa sifat suka ce kawai Allah bashi da sunaye bashi da sifofi shine kawai matsalar su suka kore ma Allah sunaye da sifofi suka ce la asma'a wala sifata lillahi azza wa jalla Allah bashi da sunaye bashi da sifofi kaga mu kuma aqida ahli sunnah wal jama'a Allah yana da sunaye kuma Allah yana da sifofi to yaya ka kore ma Allah abin da tabbatar ma da kai yanzu da kake cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce arrahmanir rahim arrahman kaga wannan sunan Allah Ar-Rahim wannan ma sunan Allah ne Allah mai rahama ne kuma mai jin kai ne to ya zaka ce kuma Allah bashi da suna kaga su sun kore ma Allah sunaye sun kore ma Allah sifofi sai aka sa su daga cikin bid'a me yasa saboda a aqidan ahli sunna wal jamaa Allah madaukakin sarki yana da sunaye kuma yana da sifofi domin shine ya tabbatar ma kanshi da sunaye sannan kuma shine ya tabbatar ma kanshi da sifofi walillahi al-asma'il husna fad'uhu biha haka Allah yace Allah yana da sunaye masu kyau ku roke shi da su to in Allah yace yana da sunaye kai kuma ka ce bashi da to me kake nihi kenan kana nihin abinda Allah ya wadi yace yana da sunaye ba gaskiya bane kai abin da ka wadi shine gaskiya kaga daga nan ma an samu matsala da kai to ka gani wannan ɗan bid'a suke koda kun ganta masallaci suna sallah sai yace wal mu'tazila kaji dangi na biyu su ma wannan ɗan bid'a ne mu'tazila wa'inda su bid'a su ita ma bid'a ce wadda take i'tiqadiyya saboda suna yin sallah suna yin azumi suna yin zakka sannan kuma suna yin mu'amala da musulmai ahli sunna sai dai a wajen aqida wajen i'tiqadi suna da matsala menene matsalar su inda suka sha bamban da jahmiya shine inda Allah subhanahu wataala ya wadi sunaye sun yarda da wa'annan sunayen na Allah sana tabbatar ma da Allah sunaye wajen sifofi wato ana ka san matsala da suka ce Allah bashi da sifofi Allah yana da sunaye amma suka ce bashi da sifofi ba zai yi ba yanzu su a wajen mu'tazila ka ce Allah yana da hannu saboda ka siffanta Allah ne suka ce Allah yayi karin a ce yana da hannu su a wajen su kuma ba zai yi ba ka ce musu Allah subhanahu wataala wato yana da yi mu kuma mun sani da cewa Allah madaukakin sarki mai ji ne huwa as-sami'ul 'alim Allah mai ji ne kuma masani to zuma suka ce ba zai ba a ce Allah yana da ji haka yana an siffanta Allah saboda su a tunanin su wai tunda dan adam yana ji to Allah ba a ce mai yana da ji alhali kuma wannan abin nasi ya zamanto babban kuskure ko a cikin rayuwa ta yau da gobe ballantana kuma abin da ya shafi akida da kuma addinin musulunci me yasa ɗan mu'tazila suka samu matsala a wannan bangaren na sifofin Allah saboda su sun gashirta tunanin su ne wai cewa da za a yi siffan Allah kaza su tunaninsu sai yake ba su wai aka ce Allah yana da siffa kaza to ai aka kalli halittun shi ma suna da irin wannan siffa to kenan ya za a ce Allah madaukakin sarki yana da wannan kaza din ai Allah ya ce laysa kamislihi shay'un babu wani abu tamkar shi al-imamu shafi'i ya shafa ma da irin wa'innan mutanen a lokacin shi suka kai karan shi wajen sarki suka ce al-qur'ani ba magana Allah bace yace al-qur'ani magana Allah ce suka ce a'a al-qur'ani ba magana bace ya za a ce Allah yana da magana kai kana da magana kuma Allah yana da magana suka ce wannan abin ba yayi ba aka ce kai wannan mutum a kai karan shi wajen sarki sarki yace to ni ba karan shi za ka kawo ku zo ga ku gashi kowa ya kawo hujja ai muqabala to muqabala ba tai ba wani tsowo ai aka ce ku mi kuke tuhumar shi da shi suka ce ya zai yace Allah yana da magana alqurani ba magana Allah bace ba halitta ne na Allah aka ce kai mi zaka ce yace alqurani magana Allah ce to ku mi hujja ku suka ce ai Allah ya ce laysa kamislihi shay'un babu wani abu wanda yake tamkar shi kuma shi ya zai zo ya ce alqurani magana ce kuma ta Allah bayan kuma kai kana magana kenan aka ce kai kana magana kuma Allah yayi magana kenan kamar kai kai daidai da Allah ne al-imamu shafi'i yace to dan naji hujja yanzu imamu ahmad nake cewa ko nake cewa imamu shafi'i imamu ahmad sai aka ce to yanzu yace ayar da kuka karanta Allah yace laysa kamislihi shay'un buku ida sa ta buku ida sa karshen ayar mujimi Allah yace busu ida sa yace ranka da ya sa su karasa ayi aka ce ku karasa ayi aka ce wa huwa as-sami'ul basir Allah mai ji ne kuma mai gani Allah da kanshi yace ba wani abu tamkar shi sai yace mai ji ne kuma mai gani sai yace to kai yanzu kai da kake magana da bai ka baka ji yace ina ji baka gani yace ina gani to ya kai kuma Allah yace shi mai ji ne mai gani kai yanzu dan rishin ladabi irin naka kai a tunaninka da jin Allah da ganin Allah irin naka ne yace to ranka ne da kajin da lamarin Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka shi da ji da gani amma bai ce maka ba jin shi da ganin shi irin naka ne kai wanda kake lokacin da aka ce maka a wannan karan ƙarihi gare shi sannan kuma aka ce a wannan mutunan ƙarihi gare shi ana nufin da wannan karan da wannan mutunan duka ƙarihin shi iri ɗaya ne ba ƙarihin shi iri ɗaya bane ba kowa yana da shi ƙarihin da yake banta da shi in aka ce a wani hankalin shi irin hankalin shi wannan mutunan kuma yayi wata musa ta zo ya ce kai wannan musa akwai hankali gare ta tsakani da Allah ana nini da kai da musa hankalin ku daya a'a kowa hankalin shi daban wanda ya dace da shi to lokacin da aka ce maka Allah yana ji jin Allah daban da kuma irin jin ka daban kaga ba zai yi ba kai alahiyayyen hankalinka a ce maka a hankalinka ɗaya da kai da musa ai ba daidai bane kai ma ba ka yarda da wannan abu amma kuma ai ka yarda da cewa musa tana da hankali kuma ka yarda da cewa kai ma kana da hankali to haka lamarin yake ka yarda da cewa kai kana ji kana gani Allah yana ji yana gani amma kowa nashi daban yin Allah kwata-kwata ba irin na halittun shi bane ba, ya sha bamban da na halittun shi. To ya yake Allah bai faɗi ba, shikenan sai ka bar mashi abin shi tunda bai gaya maka ba, bai so ka sani ba. To wannan inda ɗan Mu'tazila suka samu tsaka kenan, sun yarda da sunan Allah amma ba su yarda da sifofi ba, sai aka sannafa su cikin ɗan bid'a, bid'a wadda take itiƙadiyya. Bayan su malam ya ce wal qadariyya, sai kuma ɗan qadariyya, su ma kaga ɗan bid'a ne. Su menene matsalar su ɗan qadariyya? Matsalar su shine isbat qudratil abdi wa nafi qudratillah. Su sun yarda da cewa duk abin da bawa ya same shi to shi ya so kuma shi ya yarda, amma kuma babu hannun Allah a ciki. Kaga wannan ai kuskure ne shi mago, ya sha bamban da aqida ahli sunna wal jamaa. Yanzu kai in kai barci a gidanka, ka tayyaka gida, sai kana kwana, sai wuta ta tashi a cikin gidanka, ɗakin gidanka ya ƙone, suka ce to ba Allah bane mai aiko, kai ka aiko ma kanka. In kana tayyaka kai a cikin kawai da yi, suka ce kai ka aiko ma kanka, ba Allah bane ya aiko ma. Kaga wannan su sun kore kaddara ta Ubangiji, suka ce duk abin da dan adam ya same shi, shi ya kaddara maka shi, ba ruwan Allah a ciki. Mu kuma ai kaga a aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa akwai babi na kaddara, babban babi ne a ciki. In abin alkhairi ya same ka daga Allah ne, in abin mara kyau ya same ka daga Allah ne. Shi yasa aka ce wa tu'minu bil qadari, sai ce khairihi wa sharrihi, dana alkhairi shi ne sharri shi, duk Allah zai iya aiko maka duk dan ya jarraba ka. In Allah ya baka kaddara mai kyau ka gode mishi, in ya baka kaddara mara kyau nan ma ka gode mishi, kuma ka dauka jarrabawa ce ta zo daga gare shi. Sai ya ce wa rafida, suma wannan rafida suma kuma suna da matsala, suma suna daga cikin kungiyoyi na bid'a, bid'a wadda take itiqadiyya. Menene matsalan ar-rafida? Ar-rafida su kuma matsalar su shine sun kebance wasu daga cikin sahabbai, sai suke zagin su, kamar irin su sayyidina Abubakar, irin su sayyidina Umar, irin su sayyidatina Aisha, irin su sayyidatina Hafsa. Wa'innan gaba ɗaya zagin su suke, suka ce ma kai zage irin wa'innan ibada ne, in kai lada za a baka. Bayan kuma kaga nana Aisha da nana Hafsa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar Annabi ba shi da aboki irin shi, sayyidina Umar ɗaya ne daga cikin gwarzayen sahabbai makusatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sirikin Annabi. Amma kaga wa'innan su sai suka kebance su, suna zagin su har a cikin sallah ma zagin su suke. Duk da cewa suna yin sallah, suna azumi, suna yin wato sauran ibadu wanda al'ummar musulmi suke, amma a wannan bangaren sun samu matsala. Kaga sai aka sannafa su cikin ɗan bid'a wa'inda suke bid'a itiqadiyya. Malam yace wa man ittaba'ahum masalaka mislakum, ba su kadai ba da aka zano, haka kuma da duk wanda ya bi tafarkin su, sannan kuma yayi musu biyayya, ya bi tsarin da suke akai. To kaga wa'innan gaba daya ya kawo maka wa'innan nau'i'ika na mutane ne, idan ka fahimci yaya bid'a itiqadiyya take. Kaga wa'innan duka su suna sallah, suna abubuwa irin na musulmai, amma a bangaren itiqadin su, abinda suke kudurci a zuci, sun saba ma ahlus sunna wal jamaa. Wannan shine nau'i na farko daga cikin bid'a. Sai ce an-nau'u tsani, nau'i na biyu daga cikin bid'a, bid'atun fil ibadat, shine bid'a a cikin ibadodi. Kaga ita wannan sabani ta farko, ta farko bid'a ce itiqadiyya, a cikin kudurcewa ne take, cikin zuciya. Wannan kuma cikin ayyukan ibada. Sai ce ka ibadatillahi ta'ala bima lam yashra'u, kamar abautata ma Allah da abinda Allah bai shar'anta shi ba. Wa lam yakun qad fa'ala har nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan abun ba na ibada. Wala amara biha, kuma bai yi umarni ba yace ayi. Wala aqarraha, kuma ba ayi ba a gaban shi yayi shiru ya kyale. Kuma wala fa'ala as-sahaba, kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ba su aikata ba. To wannan abun bid'a sunan shi, bid'a wadda take bid'atun fil ibadat. Kamar misalin raka'atun nisfu min sha'ban, wa in watan sha'ban ya zo 15 akwai wata raka'a da ake yi
cikin dare sai a ce wa in kai ta raka'a bi ce ake a karanta kaza za a gafarta maka kaza za a maka kaza
yanzu sha'aban ne watan sha'aban zai kama in wanga watan ya mutu zaka ji in ya 15 suna wai lailatul nisfi min sha'aban da dare ake yin abu kaga wannan laysa laha aslun fi din ba ta da asali a cikin addini Allah madaukakin sarki haka kuma irin wato ainihin abinda ake yi na karshen wannan karshen azumin Ramadan wata sallah da ake ta ranar Juma'a ana cewa sallar qarau kawai haka ita ma ka gani Allah bai ce ba ayi annabi bai yi ba ba ayi ba a gaban shi kuma bai ce ayi ba sannan kuma sabban shi ba su yi ba kawai mutane suka zamana suka zana abin suka ce a ranga yi wai in Ramadan ya zo Juma'a ta karshe a ciki sai a zo a tare a ranga yi mata sallar raka'a hudu wai ita mai sallar jabariya ce wai in kai ita raka'a hudu duk sallolin da ake bin ka bashi kawai duk ta shaye su ko da shekara 10 ake bin ka sallah in dai kai wannan sallah to shikenan wannan shekara 10 duk an yahe a dalilin raka'a hudu din da Allah da annabi idan muka dubi wannan dan Allah jama'a wannan abin zai iya zama tsaye zaman to addini abin da babu shi a tarihi babu shi kuma ba zai shiga cikin addini kuma wa'annan abubuwan su ake cewa bid'atun fil ibadat sannan kuma suna da hatsari da waccan ta farkon da wannan ta biyun gaba ɗaya hatsarin gaske gare su menene hatsarin su shine in mutun ya mutu bai tuba ba yana aikata irin wannan abubuwa zai tafi wajen Allah ne da tunanin cewa shi abin da ya kasance yana aikata abin daidai ne abin kirki ne sai an tayi lahira kuma sai ya gani ashe shi abin da ya aikata in ba abin kirki bane ba domin hadisi ya tabbata cewa irin wa'annan za a zo ranar lahira wajen tabbikin annabi sallallahu alaihi wasallama an aka zo za a sha ruwa mala'iku za su dinga kore irin wa'annan mutane mun karanta hadisin a baya za a dinga kore su annabi sallallahu alaihi wasallama in ya gane su tunda sun yi sauran ibadu sun yi alwala sun yi sallah zai gani annabi akwai alamar da yake gane al'ummar shi in ya ga alamun al'ummar shi tare da su sai ringa ce mala'iku al'ummata a bar su sai mala'iku su ce mishi to ai bayan ka bar duniya wa'annan fa innahum qad gayyaru wa badalu ba'daka bayan ka bar duniya sun sauya ma addini fasali sun kawo abun da babu shi a ciki suka ce ma mutane su ringa kaga za a kore su ana su shan wannan ruwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai yanzu a lahira eh aka hana ka shan wannan ruwa ai kaga dai alama ce ta cewa karshen ka baki Allah madaukakin sarki ya kare kaga wannan bangarori guda biyu sune nau'i na bid'a guda biyu wayin da ahlus sunna da jama'a suke cewa bid'a ta kasu kashi biyu dai itikadiyya ta kudurci azu ce dai kuma bid'atun fil ibadat sai malam yace wa ahlus sunna wal jama'a yarawna bi anna al bid'ata fi ad-din muharramatun wa dalala ahlus sunna wal jama'a suna ganin cewa bid'a a cikin addini haramun ce kuma bata ce wa mardudatun bi jami'i anwa'iha kuma abun maidawa ce ga wanda yayi da dukkanin nau'o'in ta wa ashkaliha da kuma bangarorin ta gaba daya da yanayin ta gaba ki daya a cikin bid'a babu wani abu mai kyau komai da yake cikin ta mara kyau ne kuma za a maida ma wanda ya aikata ta me yasa liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad annabi yace duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan al'amarin namu na addini ma laysa minhu abinda bai cikin addinin aka kirkiro shi aka sa shi annabi yace fa huwa raddun to wannan abun an maida ma mai shi kayan shi Allah ba zai karba ba kaga daga nan zaka gane da cewa bid'a ba a karbar ta daga inda ka yi ta ma ka tashi daga wajen kahin ka tashi an maida maka abinka saboda ba za ta tashi ta yi sama ba Allah bai sa kawai ba zai amsa ba jama'a kamar mutum ne wa kawai yanzu yazo ya zamana ya dauki takarda da biro sai ya ce to yau muna ranar Laraba gobe Alhamis to in Allah kai mu gobe in an yi azzabar duk wanda ya raka'a 10 za a bashi gida a cikin aljanna sai ya rubuta eh tawaye mutane ce to gira alhamishi bayan azawar akwai raka goma kuma yayin mutane su rage to kaga wani ko da za ta tambaye ka kai wannan raka goma da kace ayi ai naka samu bayani kai dai an san ba annabi bane ba kai ba Allah ya turo ka kuma a Qur'ani babu bayanin to kai naka samu ta kenan dan haka bibiya za a gani babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi kenan wannan abin kai ka kirkiro abin ka kaga wannan ba za a karba ba saboda bashi da asali a cikin addini shine annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa a cikin wani hadisin na daban wata ruwaya ta cikin wannan hadisin da muka karanta ruwaya tana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddud duk wanda ya aikata wani aiki aikin da babu umarnin mu a cikin shi annabi yace wannan aikin an maida mishi kan shi kaga kenan duk aiki na ibada dole ana buƙatar a samu umarni nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisin na daban hadisi shi ma imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna khayral hadithi kitabullah lalle mafi alkhairin zance shine maganar Allah littafin Allah babu wani zance da yake alqur'ani alkhairi a duniya babu shi in kana so ka gane haka kuma a tattaro maka maganganun da mutane suke aikatawa a je cikin mutane suna ta hira ai arrestin da salula kamar minti 10 a ta inda ake waƙi-waƙi ai arrestin kamar minti 10 sannan kuma a inda ake karanta Qur'ani ai arrestin kamar minti 10 sai a kawo maka kaza fada kai da kanka aka sa maka Qur'ani ne ana sa maki zakka ce a wannan yayi ba mai an sha wahala saboda wannan din magana Allah ce ita magana Allah ba a gajiya da shugaranta kuma ba ta damun mutum in yana yi yanzu da wasu yara an zasu so su ta iyu zaka ji abin ya haratsa ma kai zaka ji a tai a kora wayannan yaran so ya suke iyu amma da sai a kulle Qur'ani a inda kake a zauna a cikin wannan masallacin muna zauna he mu kai hallisha kowa bai damuwa saboda karatun bai damu shi bai sara mai kai in wa kaji kai Qur'ani yana sara maka to akwai shedan tare da kai amma dai Qur'ani bai sara maka kuma bai jin gajiya da damuwa sai ka ji izi goma baka damu ba amma ka yi izi goma na ihun yara bai yi ba dole zaka sa ai waje da su sai ce wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mafi alkhairi shari'a ita ce shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata shari'a da za a wahi da za a ambata bayan shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take babu shari'a da take tashi shari'a shi ita ce mafi alkhairi shi yasa duk wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba mishi ya halaka kuma ya bata Allah madaukakin sarki ya kare sai ce wa sharral umuri muhdathatuha kuma mafi sharral al'amra sune kirkirarru a ciki wanda aka kirkiro daga baya mafi sharral al'amra sune wa'inda aka kirkiro da baya kai yanzu wannan koda koma ba a cikin addini bane aka yi maka wannan magana in kai lissayi kai la'akari zaka gani lalle wannan magana abin lurawa ce abin lura ce a duba yanzu ka dauki yanda mutane suke gabatar da shagulgulan army a yau sai kuma ka dan koma baya shekaru 20 baya da suka wuce ka gani ake gudanar da shagulgulan army da wancan nada da na yanzu zaka lura na yanzu akwai abubuwa da yawa wanda aka kirkiro wanda a da babu su to aka tambaye ka wanne yayi me zaka ce kada kanka ka san na baya yayi me yasa saboda na yanzu an kirkiro abubuwan da babu su an ce an sa akwati mai taya akwatin ma an ce da 8 ko da 10 shi sannan an ce za a kawo takalmi mai tsini an ce in an yi wannan sai an kawo kaza in an yi wannan sai an kawo kaza eh an ba ɗan mata amarya kuɗi in an ba sai an mudda kuɗin mai kiɗi eh an yi wane ne duk an ba an gigi ta wanda zai arme amma kuma a da ai ba haka lamarin yake kuma sai ka gani abin na da ɗin ya fi sauki kuma ya yi albarka na yanzu kuma ba sauki kuma ba albarka kuma sai yake kaga an kirkiro wasu abubuwa ne wanda babu su yanzu kai a da ana biki ka san wani abu yake ce mishi wai fatin kauyawa ɗan mata su tare suna ta rawa a saman didi babu kumiya babu tsoron Allah baka san wani abu a da ka san wani abu wai shi sunan shi Bread TV, wai ana gobar ne ƴan matarsa da kawayenta ai ta hotuna ai a kunna wace wace ana tarawa a cikin wani gida, baka san shi ba. A cikin da ka san wani abu wai shi a tattare da ƴan matan amarya a tai a wata picnic, dai baka san shi ba wannan abu. Amma a yau duk an kirkiro su an sa su cikin abubuwa wanda suke shigar gurgulan arni. Mutane sun dora ma kansu cewa in zakai arme ko a bashi ne heka ciyo an ta yi an dauko lemu ka zai 50 saboda ka arena su bikin mu ne ka arena to kai waye ce ka dora ma kanka abin da Allah bai dora ma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai sai abin da take iyawa Allah bai dora ma baka dora ma kanka in baka da dole sai kai rishin kawo lemu ka zai 50 bai sa a wasa arma. Amma kaga mutane haka suke zuwa su sai an yi da bikin albarka da bashi ko tunda su mutane suka ci biki wasu da su sauran nan can naka ne kai da milim kaga duka wannan ya kawo kirkirarrun abubuwa ne wanda aka sayo su cikin al'amurra na biki wanda a da ba a san su ba. Haka in ka duki sauran abubuwa na rayuwar yau da gobe za ka gani abubuwa uwaye a da ba su san shi ba amma yanzu an kirkiro su an kutsa su an sa su cikin abubuwa na rayuwa. Ka dubi yaran da suke zuwa da kwal waɗanda suke da iya masu zuwa da kwal irin wahalar da suke sha a yanzu a bangaren kula da kwal din yara. In ka dubi iyan da su ba haka aka sha wahala da su wai yanzu bayan ka yaro ka amma biya mishi mal kwal din yake kin ba kuma an nemo wanda zai rinka kai shi an biya shi sannan kuma ya an bashi kuɗi waɗanda suke masu ƙwari yan ka bashi dala 20 ba kuma hallau bayan wannan sai an daukan mishi mushe banda wanda yake mai kur alkwal sai an daukan mishi na gida wanda zai rinka bibiye shi sai ka gani shi kadai ya kawo wata algashirar gwamnati alhali kuma su waɗanda suka wuce kawai in ka tashi da saka ci zazzafin ka to sai ka dawo sannan kuma ba wani mushin da za a dokan ma a gida ba kuma ba wani wanda za a biya maka wani abu ba ne kawai duk inda lafalin ku take haka zaka taka ka taiko wani zan da tsakanin ku da Allah jama'a da ɗayan da da ɗayan zuwa yi ilimi na da sun yi ilimi amma duk da cewa nan yanzu an dokan musu abubuwan da ya kamata su yi ilimin ko amma ba su ga kirkirarren al'amurra amma kuma wancan na da'in da babu kirkirarren al'amuran ya yi albarka to duk inda ka ga kirkirarren al'amari to wannan mafi sharrin al'amari a cikin al'umma sai ce wa kullu bid'atin dalala annabi yace kowace bid'a bata ce kaga wannan shine mahallin shayi babu wata bid'a wanda za ka yi a ce ita wannan babata ce sai mallan yace walakin at-tahrim indahum yatafawatu bihasbi nawiyati al-bid'ati haramci na bid'a ba mataki ɗaya gare su ba ya sha bambam mataki mataki ne a wajen ahlus sunna wata bid'ar tahi wata duk da cewa bid'a daban-daban ce kashi-kashi ce amma wata tahi wata ƙarhi ai wahiya nau'ani kuma wannan kin ma ya kasu kashi biyu a wajen ahlus sunna na farko ita shirkun wa kufrun surah akwai a bid'a wanda ita wannan bid'a shirka ce a cikinta kuma kafirci ne wanda yake bayyananne a cikin wannan bid'a din yace fa fil i'tiqad zai ka maka misali yace kamar in ka doka bangaren abin da ya shafi abubuwan na i'tiqadi da kudurci azzici kama qalat gulatul jahmiyyah wal mu'tazila kamar maganganun waɗanda suke masu wuce gona da iri daga cikin mutanen jahmiyya da mu'tazila su ne muka wadi muka ce jahmiyya waɗanda suke kore ma Allah sifofi da sunaye mu'tazila waɗanda suke kore ma Allah sifofi suke tabbatar mishi da sunaye kaga wannan su abinda yake cikin aqidatu na bid'a kafirci ne me yasa ya zama kafirci saboda lokacin da Allah ya tabbatar ma kanshi da abu kai kuma sai ka zo ka ce a wannan abun babu shi kamar ka ja da Allah kuma kafirci ne ai kowa ya san to ya zai Allah ya ce yana da suna kai kuma kawai ka zo ka kalli mutane ko wato kumiyan Allah baka shi ka ce wa Allah bashi da suna da kai magana da kauki magana da Allah wace ce ne in ta Allah daidai ce kaga taka ba daidai bace ba to tunda taka ba daidai bace ba sai kake ganin wanda ya ce Allah yana da suna yana da sifofi ba daidai yake ba kuma kana da jayayya kan wannan abin to jayayyarka da Allah take kai tsaye jayayya da Allah kuma kafirci shi yasa yace wa'annan kaga nasu kafirci wa fil ibadat inda kafirci da shirka zai bayyana a cikin ibadoji cikin bid'o'i wa'anda suke na ibada yace ka tawafi bil qubur taqarruban ila ashabiha kamar yin dawafi a kaburburra dan neman kusanci ga wanda aka binne a ciki wannan kuma kaga aiki ne wanda ana yin sa a yau mutane su yi kabari su ringa dawafi a ciki wai a ce an yi dawafi kafa bakwai wanda yake ciki za a nemi kusanci a kusan shi ya zama to ya kusanta su zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan kuma galibi an yi samun sa a cikin waɗanda suke ɗan sufiya waɗanda suke ɗariƙu waɗanda suke ɗariƙu an yi samun wannan a cikin su ne suke zai suna girmama kabari in an ta kabari ya a ɗan rinka kewaya shi ana addu'a ana dawata su kaɗai suke wannan abubuwan shi yasa ma su in babban mutum ya mutu a cikin su ba su kai shi makwantai inda musulmai suke sai su bar shi a masallaci ko a gida inda za a ji daɗin yin abin amma a makwantai ne ai in suka tai za a gani ko dole su bar abin su a masallaci ko a gida shi yasa in shehu ya mutu ba abin shi cikin mutane to me yasa ba za abin shi cikin mutane ba sai a ce a shi yana da karama da matsayi wanda ya wuce abin da shi cikin mutane kaga kenan sun kwatanta shehu da annabi tunda annabi ne aka binne shi a gidan shi kaga ai kuma wannan kuskure ne to wanda yake kewaye kabari dan neman kusanci ga wanda yake cikin kabarin wannan mutumin mushriki ne yayi shirka kaga bid'a ce ta kai su ga shirka haka kuma malam yace wa taqdimu az-zaba'ihi wan nuzuri laha wannan ma'anar da kuma gabatar da yanka da addawal ga wa'annan kaburburan shine a yanka dabba albarkacin wanda yake cikin kabari mutane suna yi ba kaka ji malam ya rubuta kai tsammanin ba yi ana yi sai mutum ya sai katar rago sai ya kawo gidan wanda suke da kabari na wani wali a tare da su sai ce to wannan ya saye ne a yanka albarkacin wani da ya mutu sai a yanka su su cinye naman su kara kiba shi kuma a bar shi da shirka zai je wuta shi ne ka gambatar da shi ne tunda in ka yanka ka sai abin kawai suka yanka ai naman ba zuba da wace ne ko za su kai ma matarsa su musu gashashen nama in sun zo gida su ci abinci su kara kiba kai kuma an barka da wahala ga shirka kuma ka mutu ka je wuta shi ne bayanin to kaga wannan ita ma bid'a ce wadda take kaiwa ga shirka kuma da kafirci sai malam yace wa du'a'i ashabiha sannan kuma da roƙon wanda aka binne din du'a'il qubur ke addu'a ga kabari da kabari ba a roƙon wanda aka binne jama'a wanda aka binne ba abun roƙo bane ba roƙo ibada ce shi kuma ibada ba a yi shi sai ga Allah madaukakin sarki walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharil ladina yuhiduna fi asma'ihi sai yi zama makar niyamar kaga Allah ya ce yana da sunaye waɗanda suke tsarkaka ku roƙe shi da su kinan kaga roƙo ana yin shi ga Allah madaukakin sarki wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni ud'u kaga ta yi du'a ud'uni ko ku roƙe ni in amsa muku sai ce innal ladhina yastakbiruna an sai ce ibadati lalle wanda suke girman kai game da bautata bai ce ba game da roƙona inda yake da bani kenan wani yake ne aka cewa roƙon nashi shine addu'an nashi shine bautar nashi kenan yau duk wanda ya zo gaban kabarin wani yana yin roƙo wai wannan mai kabarin ya taimaka ya kawo mishi wani abu to lalle wannan mutumin ya huta daga da'ira ta musulunci ya zama kafir saboda ya aikata shirka wadda take babba ya roki wani Allah in ka roki wani Allah kuma kaga ai baka cikin sahun musulmai sai ce wal istighathatu bihim wa na'uha da kuma neman agajin su kawo daukin su da makamantan wannan wanda duka wannan abubuwan mutane suna yi wannan kaga na sha ba da labarin abin da ban sani ba har yanzu ko a cikin kuwa ko wanda ya gani wanda ya je wajen kabarin wani wani wali yana neman istighasa yana neman a kawo shi dauki ni dai na gani video kuma tana nan sama da Yesu yana cewa shehu ya daga hannun shi tabbas haka irin yanda ake roƙon Allah shi shehun ya mutu kabarin shi ne yana shehu wannan rayuwa ta yi tsada dala ta tashi shehu ka sa hannu ka sauko subhanallahi alazim abun abun dariya abun takeici kuma abun tausayi shi yanzu shehu ya san mayan da dala take ciki ya san yanda tsadar rayuwa da kuke ciki shi tuntuni ya jima da mutuwa tashi ta kare a lahira yake kuma shehu babu yanda za a yi sa tsadar rayuwa ku ta dawo daidai saboda ba shi bane ya sa rayuwar ta ku ta yi tsada to dan me zaka roke shi ka roki wanda ya halicci shehun mana amma kaga an da ya roki mun wannan kuma abun kai tsaye bashi da hukunci banda shirka da kafirci shi yasa kaga bid'a ce ta yayi wannan abun saboda yana ganin shi wannan shehun babban mutum ne yana da matsayi a cikin addini yana da matsayi a cikin musulunci zai iya yi in ya roke shi kamar ya roki annabi ne in ya roki annabi kamar ya roki Allah ka gani kuma wannan abun ba daidai bane hatta da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Madina malamai suka ce ba a zuwa gurin kabarin annabi a roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye me yasa saboda roko wani abu ne na ibada yanda ka san bakka ma annabi sallallahu alaihi wasallam kake ma haka ba za ka ma annabi roko ba sai dai kama Allah saboda dukkan su ibada shi yasa in ka zo Madina ziyara ka tai umara ko aikin haji za ka zo gaban kabarin annabi ba ta aka yi maka roke shi aka ce ka mai sallama ka ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah abin da zaka faɗi aka ce kai sallama amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah shi abin da zaka wadi annabi yace in ka wadi haka nan Allah zai maido mini raina a gaya mini wani dan wani yana gaida ni kuma zan amsa to yanzu kai kuma yake zo ka ringa roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah ka dauko shi ka ba annabi kada kai tunani in ka roki annabi ka dauki haƙƙin Allah ka ba annabi annabi zai baka gudunmuwa a lahira wuta zaka je in ga maka gaskiya ka roki Allah abin da yake na Allah ne ka ba Allah abin da yake na manzon Allah ne ka ba manzon Allah wannan shine kai addini ingantacce to wannan bangare na farko kenan na bid'a wanda take kafirci kuma shirka kaga duka wannan abun da muka ambata bid'a ne go kuma kafirci ne kuma shirka to bangare na biyu sai ce ma'siyatun munafiyatun likamalit tauhid wa wasilatun lishirk to ita wannan bid'a ta biyu ita kuma bata kai ba ta farko ita wannan saban Allah ce sannan kuma tana rage ma mutum kimar tauhidin shi ba za a kore mishi tauhidi gaba ɗaya ba amma dai tauhidin nashi ba cikakken tauhidi bane sannan kuma tana kaiwa ga yin shirka ko da ma ba yin shirkan ba amma dai aka ci gaba wata ran za a yi shirka kaga kenan ita wannan ba ta kai ta farko ba kamar ni yace kalbina ya alal qubur kamar a zo a yi gine-gine akan kabarbara nan wani babban shehu ne mutu to a maimakon a tono shi a kai shi cikin al'umma musulmai abin ne ku sai ku zo ku dan yi dan daki a gurin sai a yi kyauri a re me yasa aka yi kyauri tambaya ce me yasa aka yi kyauri kaga an yi kyauri ne alama ce da take nuna cewa za a ringa budeya a shiga a yi ne kabari ne ci kaga an shiga za a yi wani abu kenan ko to wannan abin kaga shi yin haka din bid'a ne sannan kuma yin haka din bayya sawa mutum ya zama mushriki amma in an ci gaba da yin wannan abin zai sa a je a yi shirka kaga sabanin da farko kenan to galibi wayannan manyan shehunan da suke mutuwa za ka gani a cikin kabarburan su an yi dan daki an sa kyauri yanzu hatta kai ta kawo ma ba shehunan ka yake wannan abu yanzu har manyan mutane wayanda suka mutu ko ƴan siyasa manyan ko tsayin shugabannin kasa za ka gani a kabarburan su an yi gini a gurin an yi kyauri yanzu ka dauki madaganyi baba tanya Allah ya ji kanshi kaga lokacin da aka binne shi a hili magwanta dama da za a binne shi ba kai shi cikin al'umma musulmi ba kaga kuskure na farko kuskure na biyu bayan an binne shi kuma yanzu aka zo aka yi daki a wajen a saman kabarin to wannan shine abin da ake magana anan dan me za a yi daki a wajen a yi kyauri kaga dama ce aka bada ta ringa zawwa gurin kuma to zawwa gurin in an zo me za a yi daga nan ne za a wuce gona da iri nan ne matsalar take kaga tun farko me ya jayo kebe shi da aka daga cikin al'umma kuma aka zo aka gine a wajen su shine malli yace aikata wannan abun bid'a ne yana ragewa mutun imani sannan kuma yana kaiwa ga aikata shirka to kenan tun farko gara kai da yayin mutu sai ku kai shi cikin ƴan uwan shi musulmai inda suke a makwantai abin ne su wanda yazo abin ne wani albarkacin yazo yayi addu'a ga dukkan wanda suke cikin makwantai addu'a za ta shaye shi shi wanda mutu in za mu shi addu'a ba sai an zo inda yake ba duk a inda kake in kai addu'a ga wani za ta iske shi kuma dama shi mamaci abin da yake bukata addu'a ce ba sai ka zo ba gurin kabarin shi ka ringa selfie kana cewa isiri ko zuwa ne wani wani abin da mutane suka bada yanzu mai da shi kayan dora a statue ka tashi yanzu mutum da wuya ya taimai nisarwa inda kabarin dan yake sai ka ji mutum ya dan kai ziyara sai je daidai kofar gurin sai ce a mishi wato sai dora a statue isiri ko pay tajan mamadu pay shike shi yanzu an biya shi wallahi in ka tarba ko addu'a ma bai bai ba tsakani da Allah addu'a kai yake so ko kuma hotan ka a staci to kaga wannan kuskure ne da mutane suke aikatawa a yau wanda shi aikata wannan abin ya zama bid'a sannan kuma yau da gobe zai iya kaiwa ga aikata shirka wanda shine mallam yake magana anan Allah madaukakin sarki ya kare sai ya ce wassalati wassalatu wad'a indaha aha to yanzu ba gini ba yin sallah a inda kabari yake kaga ita sallah Allah ake ma ko to kaga in aka yi sallah a inda kabari yake wannan abin zai sa yau da gobe shi ma kabarin a fara mishi sallah ko kuma addu'a a inda yin roƙon Allah a inda kabarin yake gashi nan ka zo kabarin wani babu laifi ka ziyarci kabarin mamaci a cikin addinin musulunci saboda annabi ya ce ziyarar kabari tana ƙara ma mutane imani a ziyarci makwantai in ka tayi makwantai kai tsiye kaga kabarbura ko ina falgaman ka kana gani wannan yana ƙara sa ka tunna da cewa kai ma mataran nan zaka kaka ba kuma ka kenan kaga imanin ka zai hayo to amma ba ta kai ba in ka zo wato inda wani kabari ke bantacce yake ka zo daidai kabarin ka daga nuka ringa roƙon Allah bukatun ka na duniya wannan abin shi in bid'a ne kuma yana kaiwa ga shirka me yasa saboda duk inda mutum ya daga hannu yana roƙon Allah a daidai inda kabari yake to in aka ci gaba fa zaka gani yana huskantar da roƙon nashi zuwa ga wannan kabarin menene abin da mutane suke aikatawa a Madina yau sai sun tayi umara sai ga mutum duka addu'o'in shi ya tara sai ya zo daidai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai daga hannun shi yana roƙon Allah har ya kai yau an sawa mutane aqida cewa fa a Madina in kai addu'a in dai ba a gurin kabarin annabi bane ba ta musu shi zaka gani askarawa suna koran mutane suna komowa shi alado ne kaga na taba gamuwa da wani ya tai umara da yazo daidai kabarin annabi zai addu'a sai askara suka kora shi sai ya huto sai zage-zage na ganshi wannan mutanen bisan Allah mu ba addu'a bace ba ta kawo ku dan kuna gurin abun mu kuma mu zai wace muka dan kwana dan kadan zame mutane ce lahiya wani cai shi zai waye daidai gurin kabarin annabi zai addu'a askara suka kora shi yace wallahi sai ya koma nace tsani ya race a'a shi yanzu in ma zan yi wani zance fa sai in ya ƙara komowa ya samu ya addu'a ta kwana in ya so ya shuraye haka ya ƙara koma ya zagaya babu salam ya sake giyoyewa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban sani ba ya addu'a ko me kaga ni shi wannan a tunanin shi in ya addu'a ba anan ba Allah ba zai amsa to in aka ce haka nan addu'a sai ka ta kabarin annabi Allah zai amsa wanda Allah bai hore masa su ba za su ba za a amsa addu'a sai ba kenan ko ya kaga wannan abin kuskure ne na fahimta wanda kuma yin haka din yana kai mutane ga shirka saboda me yasa da yawa an suka tai ba Allah suke roko ba annabin suka dawo suna kaga me yayi musu wannan yin addu'a a daidai kabarin manzon Allah ya sa wasu sun dawo suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma hakan kaga yana kai su ga shirka sai ce ilaki zalika min surul bid'i izuwa ga wani wannan daga cikin surori waɗanda suke na bid'a waɗanda suna iya kai mutum ga aikata abin da yake shirka ko kuma abin da yake kafirci abu na gaba a gaggauce yace wa ahlus sunnati wal jamaa yarawna bi anna al bid'ata fi ad-din wasilatun min wasa'il ash-shirk ahlus sunnah wal jamaa suna ganin cewa kirkire a cikin addini wani abu ne hanya ce da take daga cikin hanyoyin da suke kai mutum ga aikata shirka wa hiya qasdu ibadati llahi ta'ala wa at-taqarrub ilayhi bi ghairi ma shara'a shine mutun ya nufaci bautan Allah madaukakin sarki da abin da Allah bai shar'anta ba wal wasa'ilu laha ahkamul maqasid yace hanya kuma tana da hukumcin abin da ake so a kan gare shi wannan kaida ce wadda take ta malaman fiqhu al wasa'ilu laha ahkamul maqasid ma'ana hanyar da kai kana so ka kai ga wani abu to hukumcin ta hukumcin wannan abin da kake so ka kai gare shi kamar misali wato kana so kai sallah kaga yake kai arwallahu to kaga kenan arwallah ta dauki hukumcin sallah anan babu yadda za a yi kai arwallan nan ba tare da kai sallah ba tare da kai arwallah ba to haka lamarin yake yace wa kullu dhari'atin ila shirki fi ibadati llahi ta'ala yace kowata abin da ake gudu shine ake cewa dari'a kamar ana tsoron in an yi kaza kaza zai biyo baya wannan abin shi ake cewa dari'a to dukkanin wannan abin abin da ake tsoro in an yi shi zai kai ga aikata shirka awil ibtida'i fi din ko kuma in an aikata wannan abin zai kai ga yin bid'a yace yajibu sadduha wajibi ne a toshe wannan abin kaga kamar yanzu misalin da muka bada tunda kun san mutane an yi kabari za su zurnga su shirye shirka to tun murko kala ai kaga shine kenan abin da ake nufi me yasa li anna ad-din qad iktamala fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam malam yace saboda addini ya cika tun a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad bayyana Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam kull umuri din kuma annabi dukkanin abin da yake na al'amarin addini annabi ya riga ya bayyana shi kafin ya bar duniya babu abu dai da ya mance ballantana ka ce a abin da aka mance ka kawo ka cika yace in ma bi kaulihi annabi ya bayyana ko da maganar shi wa in ma bi fi'lihi ko kuma ta hanyar aikatawa shi wa in ma bi ikrarihi ko kuma ta hanyar an yi a gaban shi bai ce komai ba sai ce ibtida wa in ma ibtida'an aw jawaban an su'al ko kuma kurum ana zamne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan abu aw jawaban an su'al ko kuma a tambaya ce za a ne sai ya bada amsa in ma dai yana ne annabi yayi bayanin wannan al'amari na addini gaba daya sai ce wa ma taraka shay'an mimma yahtaju an-nasu fi ibadati wa mu'amalati annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar wani abu ba wanda mutane suke da buƙatar shi a cikin ibadarsu ko a cikin mu'amalarsu illa wa kada bayyana lahum face annabi ya bayyana musu shi bayanan shafiyan wa kafiyan bayani cikakke kuma isasshe annabi yayi bayanin komai ba abin da ya rage ai in kana so ka gane haka sai ka kalli yanda addinin musulunci wai a ce addinin musulunci yau har yanda ake tsugunni a salanga addinin musulunci yayi bayani ba ba an ga shiga masalanga akwai tsugunni ba tsugunni da kai dawa zakai akwai wanda musulunci ya karantar ga yanda ake to yake tambaye kanka idan addinin musulunci yanda za a shiga ban daki yayi bayani kana tunanin akwai wani abu kuma na addini wanda ba zai bayani ba komai addinin musulunci yayi bayani shi kawai sai dai in kai ne baka sani ba sai ce wa taraka ummatahu ala al-mahajjati al-bayda annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya sai da ya bar al'ummar shi akan hanya wadda take mai cikakken haske laylu haka nahariha daranta kamar ranar ta yi balantana ka ce dare ne ba a gani a hanyar da annabi ya bar al'ummar shi da dare da rana duka ɗaya ne babu gwamnati kowace haske gare ta sai ce la yazigu anha illa halik babu wanda yake safka daga wannan hanyar da annabi ya bar al'ummar shi sai halakakke wanda ya bata Allah ya raba mu قال تبارك وتعالى الله مدوكين سركي يا فدا ا cikin alqur'ani ayatana cikin suratul maida Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Allah yace a yau na cikin ya muku addini na cikin ya muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cikin ya muku ni'ima ta a gare ku Allah yace wa raditu lakum al islam dinan kuma na yarda muku addinin musulunci shine addini na gaskiya Imamu Malik Imamu Darul Hijra Allah ya ji dan shi da rahama yake cewa daga lokacin da wannan ayar ta safka a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayar ta safka ne a cikin Hajjatul Wada lokacin hajjin bankwanan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wanda bayan ta Annabi bai jima a duniya ba. Imam Malik yace duk abin da bai zamanto addini ba a waccan ranar da wannan aya ta sauko to yayi kadan ya zamanto addini a wannan ranar da muke rayuwa. Imam Malik kaga ya rayu ne shekara 200 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko 100 da wani abu ba tunda an aye shi tun a shekara ta 93 karni wato ko shekara ta 193 bayan hijira aka aye shi kahin shekara 200 bar duniya. Yau duk wannan magana yace abin da bai zama addini lokacin Annabi ba a lokacin sa ba zai zama addini ba ta yaya kake tunanin a addinin sai kai zai zama addini ba zai yi. Wannan shine yake tabbatar maka da cewa addinin musulunci a cike yake. In kaga mutun ya sauka daga hanyar tsira hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya so ko kuma ya gamu da wasu sun ruda mai tunani to kuma ya kamata yayo ga ya gano wa an ruda mishi tunani ne dawo kan hanya saboda hanya a bayyana take ba goye ba saboda kurewar lokaci kenan anan zan mudakata abinda muka faɗa ya zama daidai. Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.